أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci domin ci gaba da karatun mu na littafin talhis wa ahkamul janaiz na babban malami al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda yau muna yammacin ranar Laraba wanda ya daidai da 6 ga watan Rajab Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 17 ga watan 1 miladiya ta 2023 idan ba manta ba darasin da ya gabata muna cikin wato bayanan da malam ya kawo mana game da fasali na 15 a cikin wannan littafin shine game da abin da ya shafi sha'anin ta'aziyya wato yi wa iyallan mamaci ta'aziyya safaha ta 70 kenan a cikin littafi zan mu tashi kenan cikin safaha ta 71 da mas'alar da muka tsaya mas'ala ta 110 inda malam yake cewa babu laihi mutun ya zamanto yayi wa iyallan mamacin ta'aziyya ga abinda da irin kalmomi da yake gani idan ya musu za su isar musu su gusar musu da abinda ya shafi bakin cikin su su dora su akan abinda ya shafi hakuri da yarda da wannan abu ya tabbata ta rasuwa cewa Allah subhanahu wataala ya riga ya kadarta cewa kullu nafsin za'iqatul maut idan malam yace su samu dukkan ka samu dukkan kalmomi wanda zaka iya bawa mutum wato lallashi ka lallashe shi ya zamanto ya haku ya dauki hakuri game da wannan musiba ta rasuwa da ta same shi wanda a ciki zaku gani malam yace amma kada ya zamanto abin da zai saba ma shari'a wato kaka yi mishi ta'aziyya da wani abu wanda zai saba ma shari'a kamar yanda malam ya kawo misali yace wasu suna cewa ataqallahu umrahu wato wai idan sun zo za su ma mutum jajan rasuwa da aka mishi sai su ce to Allah baka kwanakin shi malam yace wannan ya saba ma shari'a saboda idan ka ce Allah ba ma wani kwanakin shi wanda ya rasu ɗayan biyu ne ko kana nihin kwanakin shi bisu cika ba ya rasu cewa kenan akwai wasu sauran kwanakai wanda kake roƙon Allah sauran kwanakan a baka kenan ka ƙara tsawon rai kenan kaga wannan kuma ya saba ma shari'a saboda babu wata rai wadda zata mutu face sai ta cika kwanakin ta gabaki daya ta cika dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya kadarta kamar yanda hadisi yana nan mun dauke shi a cikin wato 40 hadisi sannan kuma a wajihi na biyu cewa ka ce wani a ataqallahu umrahu wani gashi ya mutu yana da shekara 30 kai kuma a yanzu kana da shekara 25 sai ka ce mishi Allah baka kwanakin shi to kana nihin kenan da ya kai shi ma shekara 30 ya mutu ko kuma kaga wannan ai ba addu'a bace wata alkhairi to shi yasa malam yace kada ya zamanto kama mutum addu'a wajen ta'aziyya kamar shi ta'aziyya da abinda zai saba ma wato shari'a wanda mun gani dalilai wanda malam ya kawo hadisi na farko hadisin Usama bin Zaid wanda yake cewa ɗaya daga cikin iyallan Annabi sallallahu alaihi wasallama ta tura cewa a kira mata Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ɗanta ya kusa mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace aje a ce mata yana gaida ta haka kuma yana fadan mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib to anan malam sai yace wannan siga ta cewa inna lillahi ma akhadha lalle ga Allah ne abin da ya dauka, na ga Allah ne abin da ya karbi rayuwar wannan ta wannan bawan Allah. Sannan walahu ma a'ba, haka abin da ya baka daman wato nashi ne. Sai annabi ya ce wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, kowace rai, kowane abu Allah subhanahu wa ta'ala a wajen shi ya sa mishi wani lokaci abin ambato. An sa maka wani rana, wani iya lokacin da aka ajima baka wuce wannan lokaci. Sai annabi ya ce falatasubir, ki dau hakuri, wal tahtasib, ki nemi lada a wajen Allah. To mallam ya ce wannan siga ce ɗaya daga cikin sigogin da zaka iya ma mutum wato abin da ya shahi ta'aziyya. Bal ma Imam an-Nawawi a cikin al-Adhkar yake cewa wannan hadisi shine mafi kyawu siga da mutum zai yi wa dan uwan shi ta'aziyya. Kazo ka gani akwai bashi hakuri a tare da wannan maganganu, akwai meda ya meda lamarin shi cewa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya nemi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Kina yau zamu tashi hadisi na biyu da malam ya kawo mana a ciki. Sai malam yace qauluhu sallallahu alaihi wa sallama lil mar'ati al ansariya ya'ziha bi waladiha, wato fada annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wata mata wadda take mutumniyar Madina yana yi wata ta'aziyya game da wato danta da ya rasu. Yake cewa amma innahu balagani, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bari ne labari ya zo mini annaki jazi'ti ala ibnaki, cewa kin yi bakin ciki, kin kasa hakura game da abin da ya shahi wato rasuwar danki. Annabi fa amaraha bi taqwallahi wasbiri, annabi yayi umurcinta, yayi umurninta da ta ji tsoron Allah ta dau hakuri. Faqalat, sai wannan mata take cewa ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, mali la ujza wa inni imra'atun raqubun la alid, tace ya rasulullah, dan mi bazan yi bakin ciki ba in kasa hakuri in shiga wannan damuwa, alhali ni mace ce wadda take raqub la alid, wadda kama a ce bakarara wadda batta aihuwa. Raqud, larabawa suna cewa wannan kalmai suna ga matar da wato duk lokacin da ta aihu dan wato yake mutuwa, to ita diddiyanta daga ta aihe su suke rasuwa, suke rasuwa. Wannan shi kadai ne wanda ya dan warware shi ma, shi ma Ubangiji subhanahu wataala ya karbi wato rayuwar shi. Sai ta shiga cikin bakin ciki, ta shiga cikin damuwa. Ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ce mata ta ji tsoron Allah ta dau hakuri. Take cewa ya rasulullah, dan me yasa ba za ta iya shiga irin wannan damuwa, alhali ita mata ce wadda diyanta daga ta aihuwa suke mutuwa. Wannan ne dai ya dan ya zamanto wato ya warware shi, yasa tace wa lam yakul li ghairu, banda wani, banda wannan dan. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace mata arraqub, mutumin da yake kace bakare ko kuma wani abu makamancin haka, yace allazi yabqa waladuha, ita ce matar da danta yake rayuwa, ya zamanto ya rayu ya tahi ya yi tsawon rai. Wannan shi ake ce ma raqub, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, sannan sai yace mata ma min imra'atin aw ma min imri'in aw imra'atin muslima yamutu laha thalathatu awladin yahtasibuhum illa adkhalahu Allahu bihim aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ki san da cewa babu wani mutum ko kuma wata mata wadda take musulma wanda diyanta uku za su mutu, ta dau hakuri, ta mai da lamari wajen Allah subhanahu wataala, ta nemi Allah ya bata lada, face wannan diyan nata sai sun kasance su ne sanadiyar shiga aljannata, za su kama ta su shiga aljanna da ita. Wanda mun gani a hadisin baya, annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabbai da dan shi ya rasu, wanda yana zauwa majalisin annabi tare da dan nan nashi, sai zamanto ya dauke kafa, saboda kullun idan ya zo dan shi yana zauwa sai ya aje dan shi a gaba. To bakin ciki da ya same shi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi wane, naji an ce danka ya rasu, to yanzu wanne kake so, ɗayan zabi da danka ya zamanto ya yi doguwar rayuwa, kana zama da shi, kana ganin shi, kana jin daɗi, kana zauwa da shi waje na mu kana zama, da kuma ya kasance ya tai wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya tsaya gobe a kofa aljanna, idan ka zo shiga ya buɗe maka wanne ka fi so. Ya ce ya rasulullah, bal na fi son ya zamanto yana can yana jira na a kofa aljanna. To shi yasa na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata dukkan matar da ɗiyanta guda uku suka rasu, ta ɗau haƙuri, ta mai da lamari zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, face sai sun zamanto sun sanya Allah subhanahu wataala sai ya sanya ta aljanna bi sababin wannan hakuri da tai to kun gani sakayya to annabi anan Umar fa qala Umar wa huwa an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam Umar yana nan yana zamna a dama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin fa qala sai yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah zan bada fansarka game da zan bada iyayena mahaifina da mahaifiyata wato in fanshe ka yace wasnaini han mutuman da mutum biyu diyan shi yara suka mutu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasnaini habu da mutum biyu idan diyan ka biyu suka rasu diyan ka biyu yara suka rasu to zasu kasance maka wato gobe a kofa aljanna Allah subhanahu wataala bi sababin wannan zai saka aljanna amma sai ka dau hakuri game da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zo a wata ruwaya hatta da mudda guda idan ya rasu danka yaro ya rasu gobe ranar tashi alkiyama zai tsaya a kofa aljanna da sababin wannan ubangiji subhanahu wataala yayi maka rahama ya saya ka aljanna kinan ka gani wannan yana nunin dalili ne shi ma akan yiwa mutun ta'aziyya da abin da zai ji wato dadi zai zamanto ya hakura game da wannan musiba da ta same shi sai malai yace as-salis na uku qawluhu hina dakhala ala ummi salama radiyallahu anha aqaba mauti abi salama wato fada annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yaje gidan ummi salama da abu salama mijinta ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa allahumma ighfir li abi salama ya allah ka jikan ka gafarta ma abi salama warfa darajatahu fil mahdiyin ya allah ka dauka ka darajar shi a cikin wato ibadinka bayinka wanda suke zababbu haka wakhlufuhu fi aqibatihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi yace ya allah ka maye ma abu salma wato a gidan shi a biyan shi da ya bari da zuriyar shi da ya bari ya allah ka maye mishi wato wanda zai zamanto ya kula da su haka waghfir lana wa lahu ya allah ka gafarta mana ka gafarta ma abu salma ya rabbal alamin annabi yace wafsah lahu fi qabrihi ya allah ka yalwata mishi wato cikin kabarin shi wa nawwir lahu fihi ya allah ka haskaka mishi kabarin shi wanda wannan hadisi malam yace ya gabata a mas'ala ta 17 wanda bayani ya gabata akan shi kenan wannan yana nihin idan ka zo yi wa wato mutum jaje ko kuma gaisuwa ta rasuwa a lokacin kana iya ka kawo addu'a ta Allah gafarta ma mamatin mu Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi Allah ya sa aljanna ce makomashi Allah ya haskaka kabarin shi Allah ya yalwata kabarin shi Allah gafarta mana gabaki daya idan kaga wanda aka mishi mutuwa zai ji dadi da irin wannan kalmomi da ka zo kai wa wato sawa'un ko mahaifin shi ne ko dan shi ne ko kanan shi ne ko wani na kusa da shi wanda ya zamanto wato ya rasu sai malam ya ce arrabi na hudu kuma daga cikin irin dalilai wanda suka zo akan abin da ya shahi ta'aziyya shine fi ta'ziyati Abdullah ibn Jafar fi abihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abdullah dan Jafar ta'aziyya game da rasuwar wato abin da ya shahi mahaifin shi qala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdullah fi safaqati yamini qala ha thalatha marrat da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya ubangiji ka mai wa Jafar wato a cikin iyallan shi wato ya mai mishi wani wanda zai zo ya zamanto ya dauki yaunin iyallan shi misali mutun ne ya rasu kama Hausawa da suke cewa gimshiki gimshiki ya wani yanzu ka duba kaga halayen rayuwa yanda take ciki yau aka ce ma wani mai gida wani ya rasu to ba da sati daya biyu uku ko kuma ba da wata guda din yayi yawa zaka gani iyallan nashi sun jirkita sun shiga wani irin hali duk da ana kamawa a zo dan marmari na marmari ne shi ma na marmari ne za a zo a kama maka a kama ma iyallan Allahumma sai wanda Allah subhanahu wataala ya ji kai an samu masu tausasa ka gani wani ya dauki yawannin gabaki da to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yayi adda Allahumma khlifu Ja'faran fi ahlihi ya Allah ka maye ma Ja'far wato a cikin iyallan shi yace wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi ya allah ka sanya wa wato ka sanya albarka ga abdullahi wanda yake dan jafar fi safaqati yaminihi a cikin abin da ya shahi kasuwancin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yi wannan so uku kaga wannan ma idan ya zo kenan addu'a ce siga ce take yi ma mutun ta'ziya da ita cewa idan ka zo ka ce to Allah subhanahu wataala ya maye ma wani da ya rasu a cikin iyallai wanda zai zama to ya kama ya agaza ma wannan bayin Allah wanda wato ya bari sannan kuma ka yi musu addu'a idan akwai wanda yake kasuwanci ko kuma wanda yake wata sana'a Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wato wannan kasuwancin nashi malam yace ya ati bi tamamihi fil mas'alati taliya wato wannan hadisin zai zo a cike gabaki ɗayan shi a mas'ala wato wannan ta gaba kinan wannan mas'ala ta 110 mun fahimci dalili na shari'ar musulunci akan yin ta'ziya ta'ziya musulunci ne yazo da idan mutum musulmi dan uwanka ya rasu ka je ka yi wushi ta'ziya an fahimta sai malam yace a mas'ala ta 111 yace wala tuhaddu ta'ziyatu bi thalathati ayyamin la yatajawazuha ita ta'ziya ba ta kaita ta ba kadai kace kawai a gwalgwadan tsakanin kwana uku ne zaka yi wa mutum ta'ziya cewa ba a iya hucewa ba misali a ce kawai daga an mutu yau gobe jibi shikenan koda in baka ba ba mutum ta'ziya kuka ga mu kace a ya riga ya huce a koda yaushe ne kuka ga mu da mutum kana iya yi wushi ta'ziya kuma kana iya a lokacin da aka yi mishi rasuwa kai mishi ta'ziya kamar yadda zan magani bayani malam yace bal mata bari dai duk lokacin da ra'al fa'idatu fi ta'ziya ata biha duk lokacin da ka gani akwai fa'ida ka zo ma mutun da ta'ziya wannan to ka zo gulgurin yadda zaka yi mishi ta'ziya ka zo ka yi mishi mutun ne misali aka zo aka an yi rasuwa da ka zo ku gamba da shi lokacin da za a yi sallah kun gama a makabarta sai ka yi mishi ta'ziya kun dawo daga makabarta baka samu baka hadu da shi washe gari sai ka yi mishi ta'ziya ko kuma bakka gari ka ji labari bayan sati guda ne ma ka ji labari sai ka kiraye shi ka yi mishi ta'ziya ko kuma in ka zo ka yi mishi ta'ziya kenan ba ta kaita ta zama cewa daga kwana uku ba a yi wa ba wato iyallan mamaci wato ta'ziya malam sai yace faqad sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam haqiqa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu aza ba'da thalathati fi hadisi abdullah ibn ja'far radiyallahu anhuma cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta'ziya wato bayan ma kwana uku da rasuwa hadisin abdullah ibn ja'far yarda Allah ta tabbata a gare su yake cewa ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jayshan ista'mala alaihim zaid ibn haritha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna yaki sai ya dora zaid dan harith shine wato jagoran rundunar wannan qala wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in qutila zaidan aw istushhida fa amirukum ja'far annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to idan aka je yakin nan zaid aka kashe shi ko kuma ya samu shahada to wanda zai zamanto amirun ku shugaban ku shine ja'far ja'far zai zamanto shine shugaban ku annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in qutila aw istushhida fa amirukum abdullah ibn rawaha idan kuma aka kashe ja'far shi ma ko kuma ya samu shahada to jagoran ku shine abdullah ibn rawaha abdullah dan rawaha shi zai zamanto jagoran ku sahabbai da suka ji wannan ma sun san cewa zaid fa idan an jefa da wuya ya dawo haka su ma wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa idan an jewa ne an kashe shi ko ya samu shahada to wanda zai zamanto shugaba ya rike tuta saboda ita tuta tana da muhimmanci a musulunci wato drapo amma ba drapo ba wannan namuna drapon musulunci tana da muhimmanci a wajen yaki shi yasa zaka ga sahabbai za a zo yaki ka gani an cire ma wato sahabi hannun shi wanda yake rike da tuta ka gani ya komo da hannun hagu yana rike da a cire ka ga ya gane ya rike ta har sai an kashe shi saboda ko a irin tarihi kana ji an ce daga drapon ku ya fadi an kada ku da yaki saboda kenan wanda yake gwarzo wanda yake shugaba daman tuta a hannun shi take shine jagora shine gaba wanda shugaba komandan shi yake shiga gaba ba ya tura ba yara gaba shi ya tsaya a baya a shi yake shiga gaba ya zamanto yayi jagoran ci mutane an tahi wato yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura wannan runduna yace idan an kashe zaid Ja'far ya zamanto shine wato zai rike tuta idan aka kashe Ja'far Abdullah ibn Rawaha haka sahabbai falaqaw al'aduwa suka je suka hadu wato da abin da ya shahi makiya fa akhadha ar-rayata zaidan fa qatala hatta qutila zaid bin haris ya dauki tuta yana yaki yana yaki har sai da aka kashe shi summa akhadha ar-rayata ja'far fa qatala hatta qutila shi ma ja'far ya amshi tutai ana kashe zaid saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ja ya hadi musu shi ma ana yaki yana yaki har aka kashe shi ثم أخذها عبد الله فقاتل حتى قتل سنة عبد الله بن رواحة شما يأمشي ونن توتا يياكي يياكي أشما أككشيش تو ونسو أكو النبي صلى الله عليه وسلم يأمبتا تو ألوكة ثم أخذ الراية خالد بن وليد سي خالد بن وليد ألوكة سيجي كام توتا ففتح الله عليه سي الله سبحانه وتعالى يباس نسرا واتو لوكة كنشيا كام توتا يزمنتو شيني جابورا sai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya bude musu wato nasara ya ba su nasara a wannan yaki to Khalid bin Walid yana daga cikin wato abin da ya shahi gwarzo ne na yaki wanda babu yakin da za a tahi ya zamanto shine jagoran yaki face wannan rayakin ya sunce nasara saboda komandan ne komandan wanda a Uhud mun gani lokacin Uhud yana mi yana ba musulmi ba yana kafiri lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun fatacci kahurai an tahi saboda dubarar shi da sanin yaki yayi suka juya yan musulma sa annabi sallallahu alaihi wasallam wato wani kewaye ya dawo sun bi wasu shi ya ja wata runduna suka kewayo daga bayan su sai zamanto suka ritsa musulmai wa'ancan su ma suka juyo sai aka ma musulmai zobe anan aka fatacci musulmi wa Allah subhanahu wataala ya kadarta abin da ya kadarta wanda kuma wannan yazo sababin mi sababin sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wasu mutane ya dora su saman wani dutse yace kasu gusa koda mi suka gani an yi kasu sabko yace koda an kakkashe su ya zamanto shirwa namomin daji suna cin naman su annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kasu sabko kawai da aka fara gwabzawa da ya zamanto musulmai sun ci galaba a hukugan harko kahurai sun yadda makamai sun yadda dukiya sun tsire sai wa'annan suka fara sabkowa wasu suna cewa kar ku sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan mu sabko kawai suka sabko ai yaki ya gama dalilin sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya juya nasara ya ta koma wajen kahurai shi sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira dukkan mutumin da yake sabawa abin da ya shahi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi to yaji tsoran fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim haka annabi Allah subhanahu wataala ya fadi to da aka yi haka wa ata khabaruhum nabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila an-nasi sai ya zo zuwa ga mutane ya huto wajen mutane fa hamida Allah wa asna alaihi ya zo yayi bi Allah ya jinjina mushi wa qala yake cewa inna ikhwanakum laqawul aduwa lalle ɗan uwanku wanda aka tura yaki sun je sun fuskanci wato makiya an hadu da makiya wa inna zaidan akhadha ar-ra'ata fa qatala hatta qutila wastushhida Zaid bin Haris ya karbi tuta yayi yaki har sai da aka kashe shi ya samu shahada summa sannanan sallallahu alaihi wasallam yayi tagayi yace summa Ja'far kenan Ja'far shi ma ya amsa yayi yaki har sai da aka kashe shi ya samu shahada haka Abdullah bin Rawaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa akhadha ar-ra'ata sayfun min suyufillahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace sannan wato takobi daga cikin takoban Allah subhanahu wataala sai ya karbi tuta wato shine Khalid bin Walid wato wannan laqabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mishi ya sa mishi sayfullah wato takobin Allah yace fa fataha Allahu alaihi sai Allah subhanahu wataala ya zamanto ya yi basu nasara akan wato hannun Khalid bin Walid sai yace fa amhala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri summa amhala ala Ja'farin salasan an ya'tiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi jinkirta wajen tsawon kwana uku bai je ba yawa iyallan Ja'far wato ta'ziya wanda Ja'far wato yana zaman cin kamar dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ammin shi danwa da kane ne shi Ja'far kenan a iyala annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai jinkirta wajen kwana uku bai je ba summa atahum sannan bayan wannan sai je musu faqala annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iske su sai ya ce la tabku ala akhikum ba'da al-yawm daga yau kada ku ƙara yi wa kuka akan wato rabuwa da dan uwanku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u li ibnai akhi ku kirayo mini diyan dan uwana wato Ja'far kenan qala sai yake cewa faji abina abdullahi yake cewa sai aka zo da su ka anna afrah kamar muna ɗan kankana muna ɗan tsaki muna yato wato suna yara kenan fa qala ud'u li halab annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kira mishi wanda yake wato ma'aski faji'a bil halaq fa halaqa ru'usina annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo da ma'aski yayi musu aski gabaki daya summa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma muhammad fa shabihu ammuna abi talib sanidi wannan muhammad dan Ja'far yana wato kama da ammun su abi talib yace wa amma abdullahi fa shabihu khalqi wa khuluqi amma abdullahi shi kuma dan Ja'far shi kuma yana kama da halitta ta kuma da wato abin da ya shayi wato dabi'a ta wato wannan duka nan sallallahu alaihi wasallama wato yana nuna irin yanda yake da kusanci da iyallan Ja'far summa akhadha bi yadi yace sannan ya karbi hannuna fa ashalaha ya daga shi sama fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi qala ha thalathah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka waye ba Ja'far a cikin iyallan shi wa barik li abdullahi abdullahi kuma ka sa mishi albarka fi safaqati yaminihi a cikin kasuwancin shi annabi ya faɗi wannan kalma so uku qala sai shi abdullahi yake cewa fa ja'at ummuna mahaifiyarsu sai ta zo fa zakarat lahu yutmana sai ta ambatawa annabi sallallahu alaihi wasallama marecin wa'annan yara waja'alat tafrahu tufrihu ta kasance wato tana nuna irin damuwa da bakin ciki da irin yanda dawainiyar wannan yaran yanzu take hannunsu kuma gashi babu kowa tare da su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mata al'ilatu takhafina alaihim shin yanzu talauci ne kika kasance kina jin tsoro kina ji musu tsoro annabi yace musta to ana waliyuhum fid dunya wal akhirah kisan da cewa ni ne majibincin lamarinsu a duniya da lahira wato wannan kenan abdullahi ya bada kissa wato lokacin da mahaifin shi ya rasu wato lokacin da mahaifin shi ya samu wato shahada mahallin shahid dai a cikin hadisin shine malam ya kawo dan ya nuna mana cewa ba sai wato daga an yi rasuwa ka samu zakatahi kai wa mutun ta'ziya koda baka je ba bayan kwana uku ma kana iya kaje kai da muka ce bayan kwana uku ba muna nihin ba wannan in kwana uku da ake wa a bayan kwana daya biyu uku haka muke magana zan mun bayani zai zo akai shi idan ka wani yace muna sadaka uku tayyib ala kulli hal abu ne wanda al'ada bayani zai zo akan shi Allah subhanahu wataala ya dace da mu ala kulli hal wannan yana nuna mana irin yanda mutum idan ya rasu tunda nan mahaifiyarsu tazo tana ambatawa annabi sallallahu alaihi wasallama wato irin yanda marecin su wato iyan nashi ya su sha wahala annabi yake cewa yanzu talauci ne kike ji musu tsoro to ki san da cewa ni ne waliyunsu a nan duniya da lahira wato annabi zai dauki jibintan lamarinsu shi yasa idan ya zamanto dan uwanka wani dan uwanka an yi ya rasu kinan ba laifi iyan shi ya zamanto ka gama su ka rike su wanda wannan shine abin da ya shahi wato musulunci ɗan uwantaka ta musulunci barantana kuma ya zamanto ɗan uwantaka ta jini amma da yawa zaka gani wani wato daga yara su shikenan ɗiyan shi an bar su kawai wato suje su yi yanda suke so Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malama yace wayan bagi matsala ta 112 yace wayan bagi ijtinabu amraini wa in tataba annasu alaihima abinda yafi dacewa shine mutum game da ta'aziyya a nisanci wasu al'amura guda biyu yace wa in tataba annasu alaiha koda ko mutane suna bibiya abin nan suna yin wannan abubuwan to musulunci bai yarda ba da su ya zamanto ka nisance su Alif malam yace al ijtima'u lit ta'ziya fi makanin khass. Haduwa azu azamna wuri dan a ringa kawo ta'ziya. A ringa karbar ta'ziya a wannan wurin. Kinan irin zaman da ake cewa zaman makoki. To wannan zaman makoki ba shari'ar musulunci bace. Zaman makoki ba shari'a bace. Malam yace koda ku kaga mutane suna yi to wannan ba shari'a ce ba. Fi makanin khas ka gani an kebance waje shi yasa yace kaddare akwai wanda su a gida ake zama kamar mu a irin wannan wajen awil maqbara wasu kuma a makabarta su can ake zuwa ana makoki kaga wasu awil masjid wasu kuma masallaci ake daga amma mutuwa yayin da tara ku je masallaci to kaga dukkan wannan menene malai ce dukkan wannan abu shari'a bata karantar da su ba wajibi ne mutun ya zamanto ya nisanci wannan yace abu na biyu kuma ittikhazu ahlul mayyit at-ta'am li diyafati al-walidin lil-azar abu na biyu shine wato ya zamanto an tashi ana yin wato abinci a gidan da aka yi rasuwa saboda mi lil-walidin wanda suke zawwa su muku gaisuwa a ringa ba su abinci wannan abu guda biyu mallan yace ya kamata mutum musulmi ya nisance su abu na warko shine abin da ya shahi zaman makoki shari'a bata yarda ba da shi shari'ar musulunci bata yarda ba da shi shi yasa malam ya kawo hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kunna na'uddu mun kasance muna kilgawa wa fi riwayatin nara muna ganin al-ijtima'u ila ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'am ba'da dafnihi min an-niyaha cewa azamna ana zaman makokin wannan ko kuma a zo ana yin abinci a wannan gidan yace muna lissawa shi daga cikin abin da ya shafi anniyaha miya anniyaha bayani ya gabata akan shi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin kukan mutuwa na wayyo na mutu na lalace irin kaza wudawa ya bar mu wane ya mutu ya lalace mun mutu mun lalace wane ya bar mu giwa dawa kaza kaza da irin wannan abubuwa da irin mata wanda mun gani misallai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani wasu zo su ringa kekketa tufarsu suna bugan wato kumcin su duka wannan abu ne wanda shari'a ta hana idan an yi mutuwa to haka zaman makoki shari'a musulunci bata halatta shi ba abin da ya shahi gaisuwa yaya ake ma mutun gaisuwa shine a ko ina ka hadu da mutun kai mishi gaisuwa amma a zo azamna a tare jama'a a zo a yi runwa azamna a ce ana makoki ya zaman to ayi kwana uku bancin kwana uku ayi hassati ha ayi 40 wata wasu kwana kai za a dauka duk an bata ma mutane abin da ya shahi wato lokacin su sannan kuma wannan zaman zaka gani ba abin da yake kawo wa sai abin da ya shahi sharri da kuma abin da ya shahi wani tsigiriri da gulma da wasu abubuwa yanzu a wannan zaman irin wannan zaman zaka gani an zo oliye ya zaman to a ce ma addu'a ce ake ma mamaci hirar duniya ake a hauda shayi wani in yaji kanshi ya dan wannan zai busa sigarin shi an shiga hirar duniya kwata-kwata in ka zo sai ka gani kamar wani kasuwa ce ake kwata-kwata Allah inda abinda zaka ji an tuna mutuwar sai wani in yazo shi ma in yazo in zaka gusa ko kuna wata hira ya cike ku za a yi wato Allah ya shi kanshi Allah ya jami shi kuma a ci gaba da hira to ka gani duka ba shari'ar musulunci bane ba bayan da shari'a ta karantar da mu shari'a ta karantar da mu amma mutun gaisuwa ka zo ka ba mutun gaisuwa shikenan shikenan ka tai ka bashi hakuri ka mishi abinda zai zamanto ya samu hakuri sannan kuma shi ma ya je wani yanzu da yawa zaka gani wannan zaman da za a yi wani la Allah yana kasuwanci ya rihe shago ya zo ya zamna wani la Allah aiki yake ya tai ya bar zuwa aiki ya zo ya zamna da yawa za a yi za a zamanto an yi buloken mutane a wuri sannan kuma ba wani abu bane na ibada barantana kace wato za a samu lada akan wannan ko na ba to shi yasa shari'ar musulunci bata zo ba da abin da ya shahi wato zaman makoki na na'am na'am na'am
Ini jangan cuci dia, dia tak pernah ada ni dia cuma ni apa? Saya tidak A gaskiya ce. Amman duk da yi wallahi shekariya su ba shi ke tantu da mutsada da shi. Wannan ba nan da yawa sai. A shekariya ce. Yanzu mun kuta da mun ga wasu.
To shi yasa abinda musulunci ya tanada.
Wannan kama kai so ka rasa kowa ne.
Ka rasa kowa shine. Shi yasa ba shari'ar musulunci bace ba. Sannan kuma abu na biyu malam da ya kawo shine ittikhazu ta'am ahlul mayyit ta'am lidiyafatul waridi, sai a zo a tara a zamanto a ringa yin abinci, a zamanto a yi abinci. Yanzu na farko abu guda biyu, in a dukiyar wannan mamacin ku kuka dauka ku san da cewa an ci kudin marayu, an ci kudin marayu. In shinkafa gidan shi ka dauko ka dawa, wannan an ci kudin marayu. Kai ma da ka zo kan kinki mai ka ci kudin marayu. Shari'a ta karantar da mu kamar yadda bayani zai zo nan gaba, menene idan mutun ya mutu ake yi mishi, me yake da bukata? Ta'ziya, wannan a zo a yi waka ta'ziya. Misali in kai a gidanka kake, ba a hana ka ba, wato ka dan jinkirta. Misali an dawo daga makabarta wanda bai samu bai je makabarta ya zo ya isko ka a gida ya yi waka ta'ziya, amma ba wannan zai hana ba cewa washe gari ba ka huta ba ka je wato wajen sana'aka ko wajen aikin. A wajen sana'aka ka tayi wani yayi bayama ba ta'ziya, zai maka ta'ziya. A duk inda ka bari ma wanda za su zo su ringa yi maka ta'ziye, mafi yawan ai wanda kuke tare ne a waje, wanda kuke tare ne a waje kake mu'amala da su, makwabta, wannan a lokaci da aka yi duka kowa zai zo a ma ta'ziya. To shi yasa shari'a duk bata karantar da wannan ba. Sannan kuma shi ma yin abinci, Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya shafi abinci, lokacin da Ja'far ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta isna uli ali Ja'farin ta'ama fa innahum atahum ma yushghiluhum, ku yi wa iyallan Ja'far abinci ku kai musu. Makwabta sai a zo a yi abinci, wanda ka sani dan uwanka sai ka yi abinci ka kai wannan gidan da aka yi rasuwa, saboda yau a cikin damuwar da suke ba za su iya dora tukunya ba. To amma yanzu sabanin haka, kuma babban abu, babban kalubale, babban rikicin shine la'alla shi wannan bawan Allah lokacin yayi jiya a likita ya zamanto bai da lafiya a likita, dukkan ku ba wanda yazo ya taimaka mishi daidai da dala 100 ko jikka ta magani, ko kuma ya duba iyallan nan nashi, amma ya mutu kuma za a ringa dauko shinkawa ana kawowa, ko kuma a zo a yi zama a yi abinci a yi kaza a yi kaza. To ka gani a zo a yi kamar wani abin ya koma kasuwa ko biki, ko biki zaka ci ta ana ba da kissa ba mu sani ba inda gaske ne. Mahaukaci ya zo wajen makoki ya ci abinci ya ci ya ci ya ci, da ya tashi ya ce Allah mai meta, bai san mara suwa ce ake. To kaga ya kasa bambancewa da abin da ya shahi rasuwa da abin da ya shahi biki. An zo an yi runwa, an zo an yi ciwa-ciwa. To shi yasa wanda ya mutu abin da yake so, kamar yanda zan mu gani, shine babban abu addu'a. Addu'a babu abin da musulmi zakka mishi idan ya mutu, wallahi kama addu'a, kama addu'a. Mun gani a baya cikin wannan littafin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mi istaghfiru li akhikum wasalu Allah lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al, ku nema ma dan uwanku gafara, ku nema mishi ya samu tabbatuwa a bada amsar da za a mishi wannan tambayoyi, tambayoyi da za a mishi, ku nema mishi wannan. Yace fa innahu al-ana yus'al, domin yanzu za a yi mishi tambaya. To shi kadai yake bukata. Wallahi ana zuwa ana binnewa, karatu ya gabata cewa na farko aka je makabartan ma ka gani abubuwan da ake. Yanzu a je makabarta, Annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da mu yace amma mamaci addu'a. Zaka ga wallahi gabaki daya addu'a da za a yi addu'a guda daya ce. Shi ma karshe ne a ce Allah ji kanshi, Allah ji kan musulmi, Allah kaza da kaza da kaza. Annabi idan aka yi rasuwa tsaya yake tsawon yanda za a iya yanke raƙumi, a soke raƙumi a hede shi, yana yi wa mamaci addu'a. Annabi ya ce ku mishi addu'a, ku nema mishi gafara, ku nema mishi ya bada amsa kokarin Allah ya tabbatar da shi ya bada amsar tambayoyin kabari to amma duka an bar shi a zo a ringa abinda annabi ya hana ai karatun alqur'ani karatun alqur'ani abu ne mai kyau amma ba anan ba ke yi kwata kwata abubuwa ne wallahi sai mun gyara abinda ya shafi mu'amala wannan yayi ko ka daga kace kana wani to ka gani kwata kwata yanzu wanda zai zo ana makabarta kai sai ana wannan ya daga salula misali yace muna makabarta ina zuciye shi ta halarto abinda ake yi mun gani darasin mu na baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu laifi a tunatar da mutane a makabarta abinda ya shafi mutuwa da abinda zai zo bayan ta irin tambayar kabari irin azaba kwanan nan na gani ɗaya daga cikin malamai yayi huduba yana ambata wani bawan Allah wanda yayi mahuliki yana barci ya kwanta barci yayi mahuliki gashi ya mutu aka zo iyallan shi suka zo suka daddaba shi matar shi tazo ta tattashi kawai yaga ta kwashi ihu cewa ya mutu ya mutu ya mutu yace ban mutu ba da raina yana magana shi ciki ya aza shi ko wani abu ne yace yace yana magana yana kiran tabbata shi yace aka dauke shi aka tashi inda ake wanke motar shi aka mishi wanka yana musu magana yana kai da raina da raina kawai ko ko kallo shi bisi ba wanke shi kuma ya ji shi bai iya tashi yace shi yake bada labarin yace bai iya tashi yace to wannan ko busiji bari liman mallam in yazo to mallam ai ya karanta ya san addini na mishi magana yace liman yazo kawai ya fara Allahu akbar ya mishi sallah yace da yaga abun bai ya fara kuka yake kuka yake kuka aka dauke shi a makarawa yace ya kasa tashi kuma gashi yana ma mutane magana busiji yace ya kasa tashi aka zo kabari yace wallahi mallam da yana bada labarin yake cewa yace wallahi da kaji kukan da nake yace da an awali da kana ji da dukun wurkita yana ihu yana kuka yana da ranshi da ranshi a haka aka sa shi kabari yace ba aka tsaya ba anan anan ya ga wasu sun isko shi malaiku kenan aka tara shi ya rikice yana ihu aka tambaye shi waye ubangijinka shi yake ba da yake ubangijina 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 ya rude yace mallam wallahi ina sallah yace ina azumi yace amma wannan aka tambaye ni waye ubangijina kawai nake maimaita ubangijina ubangijina yace da mala'ikan ya daga guduma ya mishi da ya sa wani ihu ƙara yace he ya falka kawai yaga an kewaye shi ya tashi da wani ɗan gidan sun kewaye shi an yi zo yana ihu to wannan kaga ishara ce aka nuna maka wa abun wallahi da gaske ne hakikanin abun wannan akwai ko shakka babu ne ko shakka babu akwai to abinda zai taimaka maka wallahi babu abin da ya shafi addu'a kamar addu'a saboda addu'a da zakka ma mutum an zaharul ghaib da zakka ma dan uwanka an zaharul ghaib bai sani ba mala'ika Allah yake wakaltawa yace Allah kamar amin yace amin da farko kuma kai ma Allah baka irin abin da ka roƙan mishi kuma addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yace addu'ar da zakka yi wa wato mutum a boye bai sani ba mustajaba ce karbabba ce to duka ina muka bar wannan mu zo magabarta kawai ba abin da ake a karanta qul huwallahu a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza wannan duka alqur'ani abu ne mai kyau amma ba nan bane ba wannan yin shi ba wajen shi bane ba bari magabarta kwata kwata ba a karanta alqur'ani kwata kwata shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku karanta alqur'ani a magabarta kada ku mai da gidajen ku magabarta yace ku ringa karanta alqur'ani kinan yana nihin magabarta ba a karanta alqur'ani kawai addu'a zakka ma mamaci addu'a abu ne wallahi in kana gani wanda in aka je a gaban ka za a yi ana yin irin wannan abu ka gani duka kuma abin takeici a cikin mutum 100 wallahi da kai zaka samu goma wanda zasu tsaya su dukufa suna mishi addu'a su dukufa suna ma wannan mamaci addu'a to wannan abin takeici ne a rasa samun wanda mu duba mu gani wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani karatu ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da a gawar shi mutum 40 suka tsaya suka roƙa mishi gafara suka yi mishi sallah suka roƙa mishi gafara face Allah subhanahu wataala sai ya karbe shi ya cece shi dalilin su mutum 40 wanda bisu shirka bisu tauhidi bisu wato hada bauta Allah da wani a wata ruwaya yace mutum 100 to kai yanzu a yanda yake yayi mayayi ma an tawo wani bai san ba mayane za a ko an zo maka za a ma gawar sallah za a tayi makabartai bai ba ar wallahi ya tsaya gashi ta yana saman inji ana yin sallah bai karanta ba yanda ake yin sallah gawar to abubuwa ne rayuwar mu wallahi sai mun gyara sai mun gyara rayuwar mu muna tayya ne kawo a sunan muna musulmi amma aikin da musulunci ya karantar da mu ban mu yi abu ne wanda kuma bai taka kara ya karya ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu ala kulli hal abin da ya shafi yin abinci a gidan da aka yi makoki wannan shari'a bata zo ba da shi abin da ake yi shine ku wanda ku yake dan uwanku ko wani makwabci kai abinci ka kai ma iyallan su ji kai wanda ka zo ta'aziyya kai ta'aziyya ka huce kai ta'aziyya ka huce in mata ne a gidan kai suke sa a gidan busu ta ba saboda ta kaba da wasu abubuwa suna gida in kuma wani ne a inda ka same shi ka mishi ta'aziyya ka huce shi yasa mafi ka gani kuma idan an je an binne mamaci kuma wai a dawo gida ana wani abu yawa wai kun je kun binne shi kun bar shi can mala'iku sun ida in ratattaka shi ce ma an ida yi kuma wai ku dawo wai kuma a tattara ana wata addu'a kuma to abubuwa ne wanda da dai Allahu musta'an Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam yake cewa qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi yake cewa ammal julus lit ta'ziya kusan da cewa wannan zaman da ake yi na abin da ya shahi wato makoki yace fa nassa shafi'i wal musannif wa sa'iru al ashabi ala karahiyatihi wa qala ya'ni bil julusi laha an yajtami' ahli al bait fi baitin fayaqsiduhum man arada ta'ziya yace wannan abin da ake zawa a zamna ayi makoki dan wani idan ya zo gaisuwa ya zo ya isko su nan ya ringa ya gaishe su yace wannan kwata-kwata abin kyama ne a musulunci abu ne wanda musulunci ya zamanto ya hana shi bai dacewa musulmi ya zo yace bal bari dai yambagi an yansarifu fi hawaijihim yace bari dai abin da yafi dacewa mutun ya je kawo bukatun shi an maka rasuwa an zo an ya binne mutun kun mishi addu'a an dawo in akwai wata bukata ka tana iya buga moto ka tahi bukatunka inda sai zaka tahi aiki ka tahi in a lokacin bayan inda sai ne aka binne misali da marece ba kana iya ka tafi wato abin da ya shafi wajen aikin ka ko kasuwar ka yace faman sadafahu dukkan wanda ya gamu da su a wajen azahum sai ya musu ta'aziyya wala farq bainar rijali wan nisa fi karahiyatul julus laha wannan kuma babu mamaci tsakanin namiji da mace akan wato wannan in wannan zaman na makoki duka ba ai malam yace wa nassal imam shafi'i alladhi ashara ilayhi annawawi fi kitabihi al-um yace wa akrahu al-ma'atima wa hiya al-jama'a wa in lam yakul laha buka'un fa inna dhalika yujaddidu al-hazna wa yukallifu al-mu'mina ma'a ma mada fihi min al-athar bala yake cewa imam shafi'i yana cewa game da abin da ya shafi yana kyamar wannan zama da ake yi saboda wannan zama da ake koda ku tare da cewa babu kuka da ake irin na kukan mutuwa wanda ake yi wanda shari'ar musulunci ta hana yace fa inna dhalika wannan yana ƙara ƙarfafa bakin cikin yana ƙara ƙarfafa bakin cikin misali an zo an zamna ka gani damuwar za ta zo ta yi ta garuwa akan ku cewa gashi nan akwai bakin cikin har yanzu amma da za a zo a yi ta'aziyya an rabu shikenan kowa ya ma ta'aziyya in mutun ya gamu da kai ta'aziyya ka je ka shiga ma sha'aninka na ci gaba da rayuwarka da ci gaba da addininka zaka gani zahin zai rage maka duk da mutane suna zawwa kuma suna maka wato abin da ya shahi wato gaisuwa mana yace ka annahu yushiru ila hadisi jarir hada qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa wastadalla lahu al-musannif wa ghayrihi bi dalilin akhar wa huwa annahu muhdith sun yi istidlali cewa wannan abu kirkiri ne akan abin da ya shahi wato shari'ar musulunci wa kadhalika haka kuma mana yake cewa ibn al-hammam fi sharh al-hidayah ya ambata ala karahiyati ittikhazid diyafa min at-ta'am min ahli al-bayt yace abu ne abin kyama ne a musulunci ya zamanto an karbi waje wanda za a zamna a ringa karban masu gaisuwa kuma a dauki yaunin yi musu abinci wani da yawa zai zo ya ce wallahi wani yana bada labari an mishi rasuwa mahaifin su bai nan yace karshe dai sai da ya ci bashi saboda wannan abinci da ake sai da ya ci bashi shika saboda wannan abincin da ake to ka gani wannan duka abu ne wanda shari'ar musulunci bata karantar ba annabi abin da yace mana idan aka yi rasuwa a gida ku za ku yi abinci ku kai musu ɗan gidan saboda su ma ba za su iya dora abinci a lokacin ba kenan sai su ci abincin da kuka kawo musu ku musu gaisuwa kuma ku tayyau kenan ba azamna ba a taro ayi wato abin da ya shahi wato wannan makoki mallan yace hiya bid'atun qabiha yace wannan abu ne wanda yake kirkire wanda yake mummuna wanda wannan shine mazhab na abin da ya shahi Imam Ahmad wato bin Hanbal ala kulli hal insha Allah nan zan mu tsaya insha Allah kenan sati na gaba zan mu dasa anan kuma mu gani irin wato abubuwan da ya dace ga wato mutumin da aka yi mishi mutuwa mutumin da ya mutu menene yake amfana shi me yake amfana shi wato bayan rasuwar shi da kuma wato abinda shari'ar musulunci wato ta zo mana game da su marayun da aka bari wato me ya dace game da abinda ya shahi mu musulmi wanda Allah subhanahu wataala ya bar mu a raye abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatun mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu yukon binta ko mun da ko mun dacin ta haka kuma ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu yukon guje mata ko mun dacin ta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ilimi mai amfani ya datar da mu duniya da lahira ya sa abinda muke dauka mu ringa aiki da shi ya ganar da mu kuma mu gane irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan addini dan ya zamanto mun rabauta wato da wannan agobar ranar tashin alkiyama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.